See the colors of love that are stars in the sky. Then I'll show all the way for you and I. Many reasons why I call you divine. See, I love you so that I can't deny. Kaku diga lahia, yaro me hankali. Kaku diga lahia, yaro me jideli. Kaku diga lahia. Energy that I got with you, girl. I hear. Oh, is you want me? A dunia seke, yaro. A dunia seke, do pardon. Dunia seke, yaro. Dunia seke, dunia seke, yaro. Dunia seke, do pardon. Dunia seke, yaro. Dunia seke,
yama soya ta ke dai ce zinariya. Da fadin duniyar nan ba kamar kigin biya. Keji adibiya mai wanke zuciya. Dare da safiya kina kyau da kwalliya. Mai tarbiya mallaki zuciya. Mun zauna lafiya ni da tawa sarauniya. Ni ma na ji da ke ni ma kina ji da ni.
Stars in the sky, and I'll show all the way for you and I. Many reasons why I call you divine. See, I love you so that I can't deny.
I can't deny.